Mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Yemi Osunbajo ya ce nan ba da Juma'a ba gwamnatin tarayyar za ta tabbatar da aiwatar da kafa hukumar raya yankin arewa maso gabacin Najeriya. Professor Osunbajo ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya zarci jihar Borno da kaddamar da wasu ayyuka karkashin shugabancin gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jatima wanda suka hada da makarantu da hanyoyin titi da kuma wasu rukunin gidajen marayu. Mataimakin shugaban kasar Professor Osunbajo ya ce gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jatima yayi ayyukan yabawa musamman na wajen ganin cewa an samar da dumurwan zaman lafiya a jihar.
Many of those who work with me who are here testify to the way in which His Excellency the Governor has completely taken to heart the problems and challenges of the state.
Yace mutanen da suke aiki da ni a nan yanzu za su iya ba da shaidar yadda gwamnan ya doki matsalar jihar a wuyansa don ganin cewa an samu dumurwan zaman lafiya a jihar Borno.
I want to assure you that remains as on the front burner for the federal government. Recently the president signed into law the Northeast Development Commission Act.
Yace muna so mu tabbatar muku cewa batun hukumar raya yankin arewa maso gabacin Najeriya shine a gaban gwamnatin tarayya wanda ma a yanzu hakan shugaban kasa ya riga da ya rattaba hannu a kai da kuma hakan zai ba mu damar sake gina wannan shiya na arewa maso gabas. Professor Osunbajo yace jihar Borno ta fi kowace jiha fama da fuskantar irin wannan matsala na haka ne ma muke kokarin ganin cewa mun sake gina wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan itila'i ya shafa. Shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jatima yace mataimakin shugaban kasar Najeriya Professor Osunbajo na kishin mutanen jihar Borno.
The vice president is a pastor. The vice president is a Christian from this houseway. But here we have a man of courage and conviction who has established a school to cater for Muslim orphans of Boko Haram, one of the best schools in Nigeria.
Yace mataimakin shugaban kasan pastor ne kuma mabiyin addinin Krista daga kudu maso yammacin Nigeria wanda ya bigi kirji ya gina makarantar ƴaƴan marayu musulmai na Boko Haram wanda kuma ta kasance makaranta mafi kyawu yanzu haka a Nigeria.
And we went to the Dalori IDP camp. It's normal with the overzealous security operatives while dissuading you from mixing with the IDP. We took the bull by the horn. You interacted with the IDP.
Gwamnan ya ce akwai lokacin da mataimakin shugaban kasan ya ziyarci sansanonin yan gudun hijira da ake kira da Lori Camp wanda a wancan lokacin jami'an tsaron suka yi kokarin hana shi shiga cikin yan gudun hijiran amma ya shiga cikinsu yana ma magana da su wanda shine alamun shugabanci na kwarai a cewar gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Jatima.
I appeal to your excellence to give special consideration to sons and daughters of Borno in the area of federal appointment and recruitment.
Shimami Alfarma Shehun Borno Alhaji Dr. Abubakar Umar Garbe Ibn Elkanami yace akwai bukatun gwamnatin tarayya da baiwa jihar Borno dama na musamman ma wajen diban ma'aikata da suka shafi jami'an tsaro kama da na soja da na yan sanda da yan sandan farin kaya da na jami'an gidan yari da dai sauransu. Garin cewa da dama daga cikin irin waɗannan jami'ai su rasa rayukansu sakamakon wannan rigingimu na yan kungiyar Boko Haram. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.